Ya bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala al-mubusir rahmatil alamin yawa malam a cikin kici al-fasl salis ashar fasali na 13 cikin kitabu shifa juduhu wa karamuhu kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam da karamcin shi sallallahu alaihi wasallam malai ke cewa ammal judu wal karamu amma kyauta ta annabi da karamcin shi wasaha'u da kuma sakin hannu wasamahatu badawa ana wasamahatu da kuma rangwame wa ma'ani ha mutaqariba ma'anonin su duk suna kusa da kusa wa'annan abubuwa da aljudu da alkaram da as-sakha da as-samaha yace wa qarfar raqaba ba'dhum sai dai wasu sun bambance tsakanin su bi furuqin da wasu abubuwa da suka rarrabe faja'alul karama al-infaqu bi dibi nafs sai suka sanya karamci shine mutun ya ciyatar da dukiyar shi ran shi yana so fi ma ya azumu khadruhu wa nafu cikin abinda hatsarin shi yana da girma sha'anin shi yana da girma nan khadar ba hadari ba da muka sani daraja abun tana da girma da kuma amfanin abun shine karamci karamci ka bada wani abu wanda yake mai girma ne mai daraja ne a wajenka kuma ranka yana so ba wai daula ba wai ce wa samahu aidan jur'a sun kirayo shi da cewa aljur'a wa huwa diddun nazala shi kishi ya kaskanci ne an nazala sabkar daraja yace wa samahatu baiwa ita kuma rangwame at-tajafi amma yastahiquhul mar'u inda ghayrihi bi dibi nafsin shine mutun ya nisanta gami da abin da wani ya cancanta a wajen wani shi kuma cikin san rai wa huwa diddu shakasa shi kuma kishiyar mugun hali ne a shakasa shine mugun hali ga shi nan gurin malai kitabi fatahi shine wa takhfifiha wa si ana cewa rajulun shikusun bi kasri awwalihi wa sukunu sani shikusun kenan aisa abul khalq shine mai muhalar hali ana cewa qaumun shukusun mutanen jami'i ne a ce shukusun kenan mummunan hali to ita as-samaha shine kasance mutun ya nisanta ga wani abu da wani wanda ya cancanta sai ka hakura ka kimmishi hakuri ka mishi jibri akan wannan yace wa sakha'u ita kuma baiwa suhulatul infaqi saukin badawa wa tajannubu iktisabi ma la yuhuma da nisantar tsawurwuta duk wani abin da ba za a yabe shi ba huwal judi tace aljudi dai wa huwa diddu taqatir shi kuma kishiyar at-taqatir ne kalma at-taqatir fa kana la yuwaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba a dabra da shi fi hazil akhlaqul karima cikin wannan dabi'u masu karamci wala yubara ba a hutuna hutu da shi ba inda isa ya raba annabi kusan wannan wajen wannan halaye na kirki bihaza yace wasfuhu yace bihaza wasfuhu kullu man arafahu da wannan duk wanda ya san annabi da wannan siffanta shi wannan halaye masu kyau guda hudu masu kama da juna annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta da su kuma hakka hurai sun mishi shaida kan wannan umban da yahudawa su ko wannan hasada ce haddathana al-qadhi al-imam yake ce haddathana al-qadhi shahid abu ali sarafi rahimahullahu ta'ala haddathana al-qadhi abul walid al-baji mai abun nan malam malikiya mai abun nan al-muntaka sharhul muwatta yace haddathana abu zarrul harawi haddathana abul haisim al-kushmihani wa abu muhammad as-sarqsi wa abu ishaq al-balahi قالوا سكتي حدثنا ابو عبد الله الفربري حدثنا البخاري الامام البخاري كان الفربري ما رويت النسخه البخاري حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن المنكدر بن المنكدر يجي سميت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا باتب سروكان النبي وانا ابو صلى الله عليه وسلم يجي زمو غني كو بيدا نيما زي حباشي yana cewa dan kai yace a babu wa anas amso daga anas da sahal ibn sa'ad mislahu irin wannan wa qala ibn abbas yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ajwaru nasi bil khairi annabi sallallahu alaihi wasallam yahi mutane kyauta da alkhairi wa ajwaru ma yakunu fi shahr ramadan wa fi kyauta shi tana kasancewa cikin ramadan wa kana izalike hu jibril ya kasance in jibril ya gamu da shi ajwada bil khairi min arrihi al mursala yahi sananin alkhairi kyauta da alkhairi sama da iskar da ake aikowa iska wannan da take wannan ta wanda ta gama da kahuri da musulmi da haddaba kowa alherin ta yana shaka to wannan annabi ya hita ma kyauta in ramadan ya zo wa anas an amso daga anas annahu anna rajulan sa'alahu cewa wani mutun ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fa adahu ganaman baina jabalaini ya bashi tumakai a tsakanin duwatsu guda biyu ma'ana ga can dutsi in ka duba tumakan sun cika gurin sun cika sahara guda ya ce je ka an baka su kyauta faraja ila qaumihi wa qala aslimu ya koma wajen mutanen shi kahuri ne yace musu ku musulunta fa inna muhammadan yudi adha amal la yakhsha faqa. Muhammad yana bada kyauta irin kyautar wanda bai tsoron talauci, wanda zai bada garakuna da dabbobi ga garke guda bai ce ga an baka. Wa adha ghayr wahid mi'ata min al-ibil, ya ba mutum ba ɗaya ba biyu ba raqumma 100 wa adha safwan mi'ata, ya ba ma safwan raqumi 100 suma mi'a sannan 100 suma mi'a ƙara mishi 100 a zama guda raqumi 300 wace wa hazi kanat khulquhu, wannan dabi'un annabi ne sallallahu alaihi wasallam qabla an yuba asatin kahin a bashi manzanci. Wa qad qala lahu warqa ibn nawfal, warqa ibn nawfal yace min innaka tahmilul kalla, kai kana daukan nauyin wanda ba ya da shi, nauyin mai nauyi kana daukan nauyin mai nan. Yana cewa malam Allah mashi rahama da jin kai cewa warqa ibn nawfal ne ya ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin nan da muka yi a bukhari na farko. Wa taksibul ma'duma, kuma kana tsurutarwa ga wanda bai yi da shi, wanda bai yi da kana bashi abin da zai yi. Yace wa radda ala hawazin sabaya ha, ya maida ma kabila hawazin bayinsa da ya kamo bayan an yi yaƙi, kana sitata ala wanda 6000 ne, kaga bawa ɗaya ma nawa ake saida shi, wanda kuma ya kama furzanan yaƙi 6000 wanda sun zama bayan shi yana da dama saida su, amma ya sake su a kyauta. Yace wa adal abbas min az-zahabi, ya ba ma abbas zinari malami duk hamalahu, abinda bai iya dauka ba. Kaga tsadar zinare da wannan insha ce an tura maka wanda baka ma iya dauka he da kattai yan dako. Wa humila ilayhi 90,000 dirham, an kawo mushi dirhami 19,900. Fa wudi'at ala hasirin, aka aza su bisa tabarma. Sun makama ilayha, ya tashi zuwa ga wannan kaya. Fa qasamaha, ya rarraba su. Fa ma radda sa'id, duka wannan kaga cike da tabarmi, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba, bai taɓa ba ɗauka ya kai abu ya kwana gidan shi zai raba. Ya ce fa ma radda sa'ilin hatta farga mina, bai mai da wani mai roƙo ba he da suka ƙare. Wa ja'ahu rajulun, wani mutum ya zo. Fa sa'alahu, ya tambaye shi. Fa ƙara ya ce ma indi shay'un, babu komi a wajena. Walakin ibta'a alayya, amma aje a sayo mini bashi, a amsu mini ramce. Fa iza ja'ana shay'un qadainahu, idan wani abu ya zo mana dukiya zan mu biya. Kaga ya ciwo bashi saboda wani. Faƙala lahu Umar, Umar yake ce mishi ma kallafa kallahu ma la taqdiru alayh, ya ma'aikin Allah, Allah bai aza maka ba abinda baka iyawa, babu amma ka ce aje a ciyo bashi a ba wani. Faqariha annabi sallallahu alaihi wasallam zalika, annabi ya ki wannan magana ta Umar. Faqala rajulun min al-ansar, wani mutum daga cikin mutan Madina ya ce ya rasulullahi, ya ma'aikin Allah, anfiq, ka ciyatar da dukiya. Wala takhsha min zil arshi iqlalan, kada ka ji tsoron ragewar dukiya daga wajen Allah, ka bada. Fataba, wannan wani ne ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Fataba sama sallallahu alaihi wasallam wa urifa al-bishru fi wajhi, annabi yayi mulmushi, aka ga horin ciki yana bayyana a huskar shi, dalilin wannan magana da ya gaya mishi. Wa qala, sai ce mishi bi haza umirtu, da haka aka umarce ni, in ci ya tarka da in ji tsoron rage dukiya. Wannan Tirmidhi ya ambace shi a sunan kinshi. Wa zikira an ambato an Mu'awiz bin Afra, daga Mu'awiz bin Afra yake cewa ataitu annabi sallallahu alaihi wasallam, nazo ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi qina'in, da akushi min rudabin, na kayan danye ciki. Yurida dabakan, yana nihin akushi, ma'ana kina'un, kin fasara kina ce. Yace wa ujuru zugubin, wa ujuru da kuma gwanda, zugubin wadda take mai gashi gashi, azzagub shine, azzugub shine abin nan jela. To amma yana nihin gwanda mai gashi gashi wanda yana jikinta. Yuridu kisa, yana nihin gwanda. Fa adani mil akafi huliyan wa zahaban, sai ya cika min tahin, cike da tahin shi na hannu, na kayan ado da abun nan da zinari. Anas yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhiru shay'an ligadin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ajiye wani abu saboda gobe. Tawakkalin shi ya kai inda ya san cewa gobe ta Allah ce, bai taba ajiye ma gobe ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam, in ko yanzu mutum ya ajiye hannu ɗiyan shi ma zan can ɗan siyasa haji kokin sa ma suke tara ma. Wal khabaru bi judihi wa karamihi kaseer, yace labarai hadisai da suke bayyana mana kyauta da karamci na annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa ne. An amso daga Abi Huraira, yace ata rajulun nabiy sallallahu alaihi wasallam yasaluhu, wani mutum ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaye shi. Fastasalafa lahu, yana roƙon shi kenan. Annabi ya ciyo mishi bashi nisfu wasaqin, nisfi na wasaqi. Faja ar-rajulu taqada, sai wannan mutum mai abun ya zo yana neman annabi ya biya shi wannan bashin da aka amso. Fa adahu wasaqan, annabi ya bashi ausuki guda. Wa qala, sai ce nisfuhu qada, rabin biyan bashin ka ne, wa nisfu na'il, rabin kuma kyauta aka baka. haka halin annabi sallallahu alaihi wasallam kin yi amshi bashin jika guda in ya tashi jika biyu zai maida ba ruwa ba inda zai zama ruba in an shardanta mai baka in shardanta amma kai dan jin dadin horin cikin mutunan ya biya maka bukata saboda bashi ai taimako ne amma yanzu mu mutane dan kin Allah kin ya maida shi abokin adawa ya baka bashi ya zama abokin adawa kamata yi ka dauke shi cewa taimaka maka ne har ma kai horin cikin wannan taimaka da kan mun ga wani abu ma to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake
Habada sabkowa
kullu habidu min hazimi ga sha qur'ani biya habidu misra.